More music at houseofsongs.com.
Excellency.
Mustard Spitz.
La barina dunia. Yella man. Aywa. Inda ranka kasha kallo. Soyayya ce. Kasani nake ta zumu. Kamar hawainiya mai caccanje launuka soyayya mai sanya jiki ruhi a damuwa wata soyayyar kamar dan dano take wata in ka sha ya daci daci ne take wata zaki ya zuma soyayya mai sanya idani ya zubar ruwa ni ma ai kamar hakan ne na fada ta fikin soyayya tin ina nan kaya har sai da ta shanye ni har ruwa bari in ba ku labari yanda abin ya samu fari wata ya ce makotanmu mai suna Aisha shekarun ta goma na dira ta da goma Aisha mahaifinta da nawa ta mukar dai aminai ne sai dai su talakawa ne kuma masu kudi ne nan duk maraice harabar gidanmu nan suke zaune su sallar magarba su ci abinci su yi isha daga nan sai ai sallama kowa ya koma ga iyalai lai 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 wata ranar juma'a da bazan mance ba cha abin cha tare sun sallar magariba sai baban Aisha yace zai shiga gida yau ziri kafin mintuna biyar sai baba na ya jiruri ya miƙe cikin hanzari yayyo tambaya sai aka ce aminin sane ya yanke jiki ya fadi cikin gauga ya dauko mota sai asibiti bayan likitoci sun yi auna aune na lokaci sai aka ce sai dai a dangana nan take babar Aisha ta yanke jiki ta fadi bayan likitoci sun auna ta sai aka ce mana ita marai yayi halinsa Allah ya ba mu dangana suciyar ta ce ta buga sanadin wannan lamari daga nan Aisha ta fara kuka ni ma sai kuka babana kuka yake domin tausayawa Aisha bayan an kwana biyu sanadin ba san kowa na Aisha ba ba wani dangin uwa ko uba da yazo an ka duba wannan ne ta sanya baba na ya dau Aisha da Allah kawarin karje maraici na uwa ko uba kwanci tashi Aisha ta samu kulawa har in baka sani ba za ka ce ni da ita yaya ne da kanwa sanani shakuwar mu ko yaushe ba marmewa sanna sannu lamarin yake ta karuwa sai ta ara za mu ci abinci har mu sharuwa in kai mai da lafiya ne zai shiga damuwa har wani lokacin wallahi ta zuba kamar ruwa mun zama to ta baye kamar hanta da jini ni da Aisha 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 sanna sanna Aisha ta gama sakan jire ta kai har jami'a ni kuma na kama sana'ar waƙe rayuwa ta canza mun zamto gwanin ban shawa dan ka ga Aisha san dai ta kai mace Aisha kekkyawa mai kyan halayya ga ta dai shiru shiru banda ni batawa kowa hira ni kadai take wadariya da hakan na aminta wannan yasa ne kudiri Inta ga makaratin ta za ta zamo min mata Aisha domin a zuciya ina ji in har ba ita ba ban iya auren wata yamace nan duniya kuma na san sabon Aisha ba matsala dama ni dan gata ni na uwa da uba wallah kuma komai na ce ina so iyaye na shi za su kulla ba su san bacin raina bare ne kulla masoyi gurin iyaye na shi ne mai sawa yayi sawa sai dariya dariya bayan Aisha ta gama karatun ta sai naga ya dace in furta mata cewa ina kaunar ta ina fatan ta zamo min mata domin san ta ya hana ni sukuni yana damuna zuciya yanayi min ruri ba na tuna kowa sai ita ne na zo zan bayyana mata sai na gan sai da wani abin ya ba ni mamaki take na ci ina kishi kuma gashi a lokacin tace ado tai kulliya tai looking like take away dia alawar zuciya nace mata Aisha I'm sorry na zo ni magana tace mini
yaya na I'm sorry ni mai ina da magana
nace mata go ahead Aisha kina da dama komai kika so zaki samu da kin fada an gaba tace mini albishir
zanna ma yaya na amma mai kamar surprises wannan da kake gani sunan sa kama da maula ana ce masa dan mama tare muka yi karatu muna labulla wannan muka shaku da juna har muka yi alƙawari in mun kammala karatu zamu zama miji da mata to wannan ne surprise din yayana
da fada mini zuciya ta yi nauyi fuskata ta canza sai na kagar murmushi 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 na yake nace mata Aisha masha Allah kin ban surprise dai dai muku fatan alkhairi kanwata tace mini ayi wacce magana zami kajiya nace mata bar shi ma kira ku yar uwa na juya mata baya da nufin in koma gida jikina a sanyaye take na fara kwalla haka na zo gida na zarce ɗakina da zuwa na fada a kan gado ina kuka nan manyi zaton so zai sani kuka ba haka na wuni na kwana cikin damuwa ba fita abin ne ke min yawo zuciya in fada wa momina ta fada wa abana ya bani Aisha sanda na fada zance ya kare amma damuwa ta yi ta ce bibi Aisha na san bani ta kaso ba tana da zabi in riyaye na suka yi mata zabi na bata saba ba ni kuma bazanda so ai mata dolan ba kuma haka duniya za ta ce dan mu muka rige ta mareniyar Allah shi yasa muka yi mata dole wani gefen zuciya tana gaya min soyayya ta soyayya ta samita ya zan in samu mafita tarana ai kuka
excellency
yalla ai
more music at houseofsongs.com
usat beats